بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود وديا سبتك الله سبحانه وتعالى ليساك هذا مؤمن يمشي ومتن أصبر هدو قوات رمضان شكرا تدبو يا دليل هدو دتلاتن دهدو هجر من زن الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina wanda ta yi daidai da 13 ga watan 7 a shekara ta 2013 a lissafin milandiya. Wa kal'ada ya za mu tashi insha Allah ci gaba da karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga littafin tafsirin Sa'idi. Za mu tashi fadin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
الله سبحانه وتعالى ينسوا إن الذين آمنوا للي وأنندسك إيماني وهاجر والذين هاجروا لأنندسك هجرة وجاهدوا كما سكي جهادي في سبيل الله domin daukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika to wadannan, yarjuna rahmatullah, suna kaunar, suna fatan rahmar Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, Allah kuma mai gafara ne kuma mai jinkai. Malam Sa'idi nabda bihi ra'san yana cewa hadhihi al'amalu thalathatu, wadannan ayyuka guda uku, dame dame imani da hijra da jihadi, hiya unwanu sa'adati, wadannan sune unwani da mataki na samun cin nasara duniya da lahira. Mun ce unwanin abu kaman adireshin sa, abinda indai an ganshi to an ga, wato an ga abin da yake nuni zuwa gare shi, ma'ana su suke nuni zuwa ga cin nasara da samun sa'ada duniya da lahira. Allah sa mu cikin masu samun wannan sa'ada. Indai an samu imani kuma da hijira da jihadi, to an kammala waɗannan, sai ce wa qutbu rahal ubudiyya, kuma su ne wato ginshiki na ubudiyya. Ana fassara wannan a ce kawai ginshiki, saboda asalin qutbu raha, ar-raha shi ne dutsen niƙa, dutsen niƙa na Larabawa, da ba irin namu nan da dutse dogo da kuma ɗan wani gajere da ake gulzawa a kai ba, ko su na Larabawa ba haka yake ba. Yadda yake guda biyu ne fale-fale, akwai ɗaya a ƙasa, to na ƙasan shi ake ce ma qutb, sai kuma a ɗora wani a sama, sai a ƙofa a tsakiya da za a riƙa zuba hatsin a ciki, sannan kuma a yi wata ƙofa daga gefe da za a sa wani sanda, sai a riƙa haka ana gogawa. To wannan na ƙasan shi ake ce ma qutbi. Yawwa, mun gane, kaga idan ba shi ba niƙa, duk abin da ka zuba zai zube. Yawa, to shi ne asalin abin da suke nufi. To shi ne sai yake faɗin cewa wannan shi ne ginshiƙin ubudiyya, duk wanda zai zama bawa na Allah, bauta kuma wadda take saliha, wadda Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓa, to lalle ya zama akwai waɗannan abubuwa ɗin. Wa biha yu'rafu ma ma'al insani min ar-ribhi wal khusran, da waɗannan abubuwa uku ake sanin abin da yake tare da ɗan adam, ko cin nasara da riba, ko kuma hasara a kasuwancin da yake tsakaninsa da Ubangiji. Yace fa ammal imanu, to zai bi kowanne ɗaya bayyana mana, sai ce shi imani, fala tas'al an fadilatihi, baya buƙatar ma ka zo kana maganar menene falalar imani. Shi ne wannan fala tas'al, ya wuce ka tsaya kana tambayar wai shin imani me falalolin imani, kamar ka ɓata bakinka. Sai ce wa kaifa tas'alu an shay'in huwa al-fasilu bayna ahli as-sa'adati wa ahli ash-shaqawa, ya zaka tambaya kana tsaya ka bata lokaci kai tambaya akan wani abu wanda ke shine dama mai rabewa tsakanin wato masu samun sa'ada da kuma shaqiyai masu samun shaqawa yan wuta da yan aljanna imani ba shine ke rabawa ba yawa dan haka baka buƙatar ka san girman da darajar imani wannan kowa riga ya sani duk mai imanin ya riga ya san cewa imani shine sama da komai wannan dai yana amfani da wannan uslubin ne dan ya nuna maka girman imani da matsayinsa a musulunci sai ce wa ahlil jannati kuma shine mai rarrabe tsakanin yan aljanna wa ahlin nar da yan wuta wa huwa alladhi idha kana ma'al abdi qubilat a'malul khair minhu shine wanda idan akwai shi tare da mutum bawa in yana da imani to shine za a karbi ayyukan alheri daga gare shi wa idha udima minhu in kuma aka rasa shi daga bawa ma'ana aka samu bawa amma kuma ba shi da imani lam yuqbal lahu to ba za a karban masa sarfun wala adlun wannan kalma ta sarfun da kuma adli gashi bayan ta yace wala fardun wala naflun tare da cewa wannan fardun wa naflun din ɗaya ne daga cikin tafsiran da aka yi na wannan kalmomi sarfun wala adlun ya zo a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dama annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan in yi magana akan wasu masu laifi cewa Allah ba zai karbi sarfan ba ba zai karbi kuma adlan ba daga gare su malamai suka tattauna menene sarfu menene adli wasu su ce abinda ake nufi da sarfu wani shine kaulin jumhurin malamai sai sarfun shine farilla adlun kuma nafila wasu kuma su ce kamar al-Hasan al-Basri shi ya aka sa abin cewa sarfun shine nafila adlun kuma shine farilla wasu malaman kuma su ce abinda ake nufi da sarfun shine tuba adlun kuma su ce shine fidiya mutum ya samu fidiya ko a fansar da shi ya zo a hadisai ingantattu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mutum ranar tashin alkiyama zai iya samun fansa daga wani wanda ba musulmi ba wanda dama an kaddara masa shiga wuta sai zama maimakon inda an yi hasarar gidansa na aljanna sai wani ya shiga gidan sa na aljanna wasu suka fassara wannan da cewa shine fidiyar da ake nufi to Allah madauki ba zai karbi duk da kuma wannan mun lura da wannan to ba aiki ne ai na dan adam ba ballantana a ce za a karba ko ba za a karba ba ko falalashi daga Allah subhanahu wataala wasu kuma suka ce abin da ake nufi da fardan wala nafl shine iktisabi da fidiya amma dai kaulin jumhurin malamai shine wancan na farko farilla da nafila Allah madaukaki ba zai karba ba daga mutum sai ya zama kenan malam sa'adi nan da yace wala fardun wala naflun bayan ya faɗi wancan ta'kidi ne na wannan ma'anoni guda biyu idan sai dai idan yana da ma'anar ko yana tafiya zuwa ga cewa sarfun wala adlun din wata ma'ana ce ba wannan ba to sai ya zama ba ta'kidi ba sai ce wa ammal hijratu amma ita hijra فهي مفارقه المحبوب المالوف shine mutun ya rabu da abin da yake so kuma ya saba da shi abin da kake so kuma ka saba da shi don me li ridha Allah ta'ala domin neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala wannan tafsiri ne da shi malam sa'adi ya dauka wa illa tafsirin da malamai suke yi na hijira yana da tana da ma'ana biyu ma'anan am wa ma'anan khas المعنى العام شيني كما يدعو حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر من ما نهى الله عنه المهاجر من هجر ما نهى الله عنه شي مهاجري شيني دو wanda ya kaure cewa duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi hani akan su domin asalin kalmar hajru alhajru ma'anasa at-tarku bari shine alugal larabsi yau hajara bi ma'ana taraka to kaga bil ma'anal am sai zama abinda ake nufi da hijira shine mutun ya kaure cewa duk abinda Allah ya haramta to al ma'anal khas shine kuma mutun ya bar garin sa da kasar sa domin ya koma wata kasar daban ko ya koma wani garin daban domin Allah subhanahu wataala wannan kamar ka iya cewa shine ta'rifi khas kuma ko shi ake nufi a wannan wuri din hijira tana da a yadda muka sani a shar'ance an yi guda nawa a wadda muka sani akwai hijira iri biyu wadda sahabbai suka yi daga makka akwai hijira zuwa habasha ita kanta sau biyu akai aka dawo aka saki komawa akwai kuma hijira zuwa madina malamai suna bambancewa tsakanin wannan da wancan suna cewa hijira zuwa ga habasha hijira ce zuwa ga daru amni gidan me gidan aminci da zaman lafiya domin sun koma can ne kasancewar akwai sarki mai adalci da ba a zaluntar mutum a gabansa kaga zancan aminci ne ya kai su hijira kuma zuwa ga madina hijira ce zuwa ga daru imanin kamar da Allah madauki kirata walladina tabawu dara wal iman shi sama nan suka ce madina daru imanin ne habasha kuma daru amni don haka akwai bambanci tsakanin hijirar madina da hijira ta habasha wannan dai suna daga cikin fa'idoji da malamai suka ambata fi hadhihi al munasaba to shine nan sai yake cewa a yadda ya fassara yake cewa abinda dai ake nufi da hijira shine duk abinda ka saba da shi kuma kake son sa to ka rabu da shi kaga kasar ka ai ka saba da ita kana so duk wanda aka ce ya bar gidansa inda aka haife shi da ƴan uwansa na jini da abokansa abokan kuruciya da ya saba da su ya bar su yaje ya sake assasa sabuwar rayuwa ya yi wasu abokan daban wata rayuwa daban sabuwa ya shiga cikin wata mashakka yawa kuma yayi wani aiki wanda ya cancanci ayi ba masa akai musamman in ya zama yayi hakan domin Allah ne ya rabu da duk abinda ya mallaka musamman in mun ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hijirar da suka yi daga Makka zuwa Madina ko zuwa Habashan sun bar duk abin da suka mallaka duk abin da suka mallaka wani ma ya taho da dukiyar aka karbe aka kwace aka sake shi ya tafi haka ba komai tare da cewa shi mai dukiyar ne kun ga wannan abubuwan sun nuna cewa sun fifita Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wani abin duniya wannan yana cikin dalilan da suka sa lalle su cancanci yabo a cikin alqur'ani kuma Allah subhanahu wataala ya yabe su da irin wannan yabo in aka ambaci suwaye suka yi imani suka yi hijira kuma suka yi jihadi farkon masu shigowa cikin wannan siffa suwaye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine sai yake cewa fayatrukul muhajiru watanahu mai hijira yana barin kasarsa wa amwalahu da dukiyarsa wa ahlihi da kuma wato iyalinsa wa khillanahu da abokansa da ya saba da su masoya taqarruban ila Allah don neman yardar Allah da kusanci zuwa gare shi wa nusratan lidinihi da kuma don niyyar taimakawa addinin Allah subhanahu wa ta'ala wa amma al-jihad amma shi jihadi fa huwa badlul juhdi fi muqara'ati al-a'da'i shine mutum ya bada gurgudan abin da zai iya al-juhd malamai sun tattauna abin da ake nufi shi a larabci shine at-taqa at-taqa wato karfi gurgudan abin da kake da shi da zaka yi to ka dauki abin da kake da shi gurgudan ikon ka ka bada shi don taimakawa addinin Allah shine ake cewa wato jihadi musamman in ya zama wajen muqara'ati al-a'da wato kankosar kan abokan gaba da yakar su yawa was-sa'i tam da kuma kokari cikakke da dawainiya cikakkiya fi nusrati dinillahi wajen taimakon addinin Allah subhanahu wa ta'ala wa qam'i dinish shaitani da bubbuge da kuma tunkube wato addinin shaitan wa huwa zirwatu al-a'mali salihah in ana binciken manyan ayyuka to kololuwarsu shine jihadi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mana a cikin hadisi sananne da dukkan ku kun haddace shi yace wa jazaohu afdalul jazai kuma sakamakon jihadi shine mafi fitin wato sakamako da Allah subhanahu wa ta'ala yake biyo bawa wa huwa sababul akbar kuma shine sababi mafi girma li tawsi'i da'iratil islami wajen wato budada wato kasar musulunci da fadinta domin in akwai jihadi to musulunci zai yadu kuma sannan kasar musulunci ta kara fadi maimakon da tsukakkiya ce ƴan mutane kadan sai a shigo da mutane da yawa mutane ku suna shigowa kasar su ma tana shigowa ashe garuruwan musulunci suna kara fadi da jihadi fi sabilillah yasi wa khudlani ubadil asnami da kuma tabar da rashin taimakon da kuma wato raunana ma'abuta ko masu bautawa gumaka wa amnil muslimin da amincin musulmi su zama cikin aminci ala anfusihim da rayukansu wa amwalihim da kuma dukiyoyinsu wa auladihim da kuma ƴaƴansu yace faman qama bi hadhihi al-a'mali thalathati duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa guda uku ai mun ji su imani da me hijira da kuma jihadi duk wanda ya tsaya da waɗannan ala la'waiha wa mashaqqatiha duk da tsananin su da wahalar su shine ma'anar wannan aladin ma'ana duk da tsananin da suke da shi waɗannan ayyukan da kuma wahalar da in dai har ka shiga zaka yi su zaka shata sai ce kana li ghairiha ashadda qiyaman bihi wa takmila zai zama kenan zai fi cikawa da tsanani wajen tsayuwa da wani wanda ba wannan irin aikin ba ma'ana duk mutumin da ya iya yin imani a lokacin da kafirci ne yake da karfi in ya daure yayi imani yayi me yayi abun bajinta in ya daure kuma yayi hijira ya bi mutanen da masu rauni ne suka gudu suka bar inda masu karfi masu zalunci suke kaga shi ma ya bar dukiyarsa ya bar ƴaƴansa ya bar abokansa shi ma wannan yayi abun bajinta duk mutumin da ya miƙa rayuwarsa da dukiyarsa ya yadda a kashe shi akan kare addininsa kun ga shi ma yayi me abun bajinta kuma abu mai wahala to duk wanda ya daure wannan abubuwan guda uku babu wani abu kuma da yake zai bashi wahala duk abin da ba wannan ba cikin sauki za su iya tsayuwa da shi shine abin da ke nufi kana li ghairiha ashadda qiyaman zai zama yafi tsananin tsayuwa da sauran abubuwan ma da su kai wannan wahala ba saboda ya gama da mai wahalar sannan kuma zai fi cika su yadda ya kamata su sauran abubuwan da ba waɗannan ba da fatan ana ganewa sai ce fa haqiqun bi haula'i ashe lalle ya cancanta ga waɗannan masu siffofin nan an yakunu humur rajina rahmatullah ya zama su ne masu ƙauna da fatar samun rahmar Allah subhanahu wa ta'ala li'annahum atau bisababil mujibi lirrahmati domin kuwa sun zo da ma'ana sun aikata sababin da ke wajabta samun wannan domin idan mutum ya aikata sababin da ke wajabta samun abu ana sa ran me zai same shi yawa wa fi hadha dalilun ala anna ar-raja'a la yakunu illa ba'da al-qiyami bi asbabis sa'adati a wannan akwai ishara ga cewa shi fata ka kaunaci abu ka sa ran zaka same shi baya kasancewa illa ba'da al-qiyami bi asbabis sa'ada sai idan mutum ya aikata sabubban samun wannan sa'ada din mun fahimci abin da ake nufi idan baka aikata abu ba baka sa ran samun sa yanzu wanda ya zauna bai imanin ba bai hijirar ba bai yi jihadin ba zai sa ran rahmar Allah madaukaki yawa ashe kenan waɗannan ayyukan guda uku sababi ne na samun rahmar Allah to kawo su nan da yake cewa ulaika yarjuna rahmatullah waɗannan su ne masu kaunar samun rahmar Allah ya nuna mana ashe ayyuka sababi ne in kuma mutum ya aikata sababi to zai sa ran zai samu sakamakon da aka dora shi akan aikata wannan aiki din mun gane insha Allah yawa to sai yake cewa wa ammar raja'u almuqarinu lilkasli ko lilkasli amma fata wanda ya haɗu tare da kasala in kaga mutum malalaci ne amma kuma yana ta burin shiga aljanna amma baya aikin shiga aljanna sai wa adamul qiyami bil asbab kuma idan baya aiki da sabubban da za su bashi damar samun rahmar Allah sabubban da za su bashi damar shiga aljanna bai yi aiki da su ba to sai ce fa hadha ajzun wannan gajiyawa ce wa tamannin kuma buri ne kawai wa gururin da kuma rudi yana rudin kansa ne yana burin abin da ba zai samu ba yau domin dama malamai suna cewa ar-raja'u abin da ake nufi da shi shine mutum ya fatan samun abin da yake kusa yake ko abin da yake kusa kai burin ka same shi kai fatan ka same shi ake ce maraja'i idan ku abu ne sai yake baka da saran zaka same shi wannan shi ake ce matamanni ai kun san wannan ko da a lugar larabci yawa to ashe kenan mai saran zai samu abu shine wanda yayi aikin da sai da shi ake samun wannan abu wanda ku bai aikin ba bai bi sababin ba bai kama hanyar da zai samu wannan abin da aka rattaba cewa in an yi za a same shi ba sai ce wa huwa dalun ala dha'fi himmati sahibi wannan yana nuni ga raunin himmar shi wannan mutumin da bai aikin ba wa naqsi aqlihi da kuma tawayar hankalinsa me yasa ya ambaci hankali anan duk mutumin da aka ce ga hanyar da sai an bi ta za a je aljanna wannan kuma in an bi ta wuta za a je idan mutum ya ki bin wannan hanyar ta shiga aljanna ɗayan abubuwa biyu ne ko dai bai yadda ba ko kuma bai hankalci abin da ake gaya masa ba kaga nan ila za a iya fassara cewa wanda ya yadda cewa sai an yi kaza ake kaza to in ya ki ba shi da hankali mun fahimci abin to shi yake nufi anan yau yace bi manzilati man yarju wujuda waladin bila nikah, yace kwatankwacin sa shine misalin mutumin da zai ce yana fatan yana kaunatar ya samu da amma fa ba zai aure ba, kaga ina hankali dan haka wannan ya tabbata marar hankali, yace shi fa yana son ya samu da. Mukan bada wannan misalin a wannan ababun kaddara, nan ba babun kaddara bane, babun al-akhdhu bil asbab, yau cewa sai an yi kaza fa ake samun kaza. Yau kamar yadda mun gani Allah subhanahu wa ta'ala ya sa komai yana da sababin sa, darasin kwana biyu da suka gabata dangane da jihadi nake ce mana a rayuwar musulmi Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya cin nasara akan abokan gaba ya zama ta hanyar kawai ayi mu'jiza ba, haka ne aiko mu zauna kawai Allah ya mana mu'jiza mu ci nasara kawai, ba haka Allah ya sa abun ba. Allah ya sa abun ne da sabubba na duniya. Me ya sabubba na duniya? Karfi. Shi yasa yace ayi tattali na karfi a aji, domin me da shi ake gwadawa da kuma da'a ga Allah. In aka yi da'a ga Allah ga tattali to an gama sharuɗancin nasara, amma in aka yi tattali amma kuma ba a yi da'a ga Allah ba sai a samu fashal. In kuma aka yi da'a ga Allah sannan aka zauna ba a yi tattalin komai ba na sababin duniya, to sai a zo a murƙushe ku kuna la ilaha illallah kuna sallah kuna komai, saboda me? Abinda aka ce ku yi tattali na rayuwar duniya ba ku yi shi ba. Don haka ashe kenan buri ne marar kyau mutum ya zauna a ce yana son wani abu amma kuma baya shiryawa kansa yadda zai same shi. Hatta a rayuwar mu ta duniya haka, ba zancen ayyukan da mutum zai shiga aljanna ba. Yanzu da yawa daga cikin mu muna so duniyar mu ta yi kyau ta yi daɗi, muna son idan mutum ɗalibi ne a makaranta burinsa ya gama karatun nan ya samu aiki, aikin ma babba, haka ne ko ba haka ba? Idan mutum yana son aure so yake shi ma ya gama karatu ya aure ko ya samu aikin da zai ci da iyalinsa ya aure, to idan ya zama cewa mutum ya zauna yana da lalaci to sai dai wani ya samu wannan abun shi ba zai samu ba, domin waɗannan abubuwan ba haka Allah yake zubo su daga sama ba. Haka kawai kana zaune daga kayan imani kai mumini ne sai kawai Allah ya riƙa zubo maka arziki daga sama, arzikin da yake bayarwa. Shi yasa ya gaya mana wa anzalna al-hadida fihi ba'sun, ko Allah maɗauki ya saukar da hadid, kun ga a ƙasa yake amma sai aka ce an saukar da shi, saboda me? Hikimar Allah subhanahu wa ta'ala cewa duk abunmu na arziki yana nan tono shi zami da kuma abin da Allah zai zubo mana shi daga sama, amma sai mun yi tilin sai mun yi aiki, ba haka kawai zai fito da kansa ba. Yadda ake haƙo dutse a yi amfani da shi da sauƙi ko da wahala, kaga an gaya mana shi a matsayin ni'ima amma fa sai mun yi aiki, ba haka kawai za mu zauna sai dutsen sai abin nan ƙarfe ya fito daga ƙasa ya shiga hannunmu mu yi aiki da shi zuwa ga abin da muke so ba. Allah ba haka yake ba. Ashe duk abin da kake so sai ka yi aikinsa, kar ka zauna da lalaci a duniya, ka tashi kai karatu, karatun kuma a makaranta ka yi shi da gaske, yauwa karatun addini kake ka yi shi da gaske, karatun duniya kake na boko ka yi da gaske, don ba za ka zauna kana son ka zama wani abu a rayuwa kuma kai malalaci bane. Kamar yadda idan mutum kamar yadda malai ba da wannan misali, mutum yana son a ce yana da ɗa amma kuma wai ba zai aure ba zai zauna, ya ce a shi dai ai ba sai ya yi komai ba, in Allah ya rubuta masa a Lauhul Mahfuz cewa zai yi ɗa to zai gan shi kawai zangangan a gabansa ba tare da ya auri mace ba, dole mutanen garinsu su haɗu su kira shi mahaukaci, yauwa. To shi ne wannan misalin da ya bada, sai yake cewa kuma wa wujudil ghallati bila badrin, haka nan mutum ya sa ran zai samu wato amfanin gona shine ghalla ba tare da ya yi shuka ba, bai je gona ya shuka ba, mutane da aka yi ruwan shuka kowa ya tafi ya yi shuka, shi kuma ya zauna a gida ya ce yana nan a gida ai in Allah ya yi rabansa ne haka zai zo masa dami-dami a nan cikin gidan kuma daga gonarsa, yau da sadaka ya ce ba mamaki, yauwa. Amma ya ce daga gonarsa kuma shi yana zaune a gida kowa ya shuka shi bai yi ba, wannan dole ka sa shi a layin mahaukata wa saqin, haka nan ba tare da bayan ya yi shukar kuma ya bada ruwa ba ya yi ban ruwa ba na abin da yake so ya tsiro din, ya ce wani hau dalika da makamancin waɗannan al'amura. Ya ce wa fi qawlihi, a faɗinsa Allah maɗaukaki da yake cewa ula'ika yarjuna rahmatullah, waɗannan suna fatan rahamar Allah, suna ƙaunatar rahamar Allah. Yace isharatun ila anna al-abda, akwai ishara zuwa ga cewa shi bawa walau ata min al-a'mali bima ata bihi, ko ya aikata duk abin da ya aikata na aiki لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليها to be kamata ya dogara akan wannan aikin nasa ba mun gane wannan duk aikin ka na kirki tsayuwar daren ka kafin nan imanin ka hijirar ka jihadin ka da wannan su ne manya to sannan da sauran ayyuka da na filfili da na sallah da na azumi kyautatawa mutane biyayya ga iyaye duk aikin kirkin ka to karka dogara ga shi kace shi kadai shi zai sabbaba maka shiga aljanna ta yadda zaka yi ce ai aikin ka yayi girman da zaka iya bugun kirji kawai kai yanzu kawai sai dai abi kaman bashi wannan ba addinin musulunci ba addinin musulunci in kai abu to fatan rahmar Allah kake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya ga mana hadisi ya ga wa sahabbai radiyallahu ta'ala anhum cewa babu ɗayan ku da zai shiga aljanna da aikin sa sai idan Allah ya lullube shi da rahmarsa sahabbai suka tambaye shi har kai ya rasulullah yace hannik illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih sai idan Allah ya lullube shi da rahmarsa malamai suka ce me ake nufi da wannan hadisi suka ce asali a ka'ida ce ta as-sabab wal musabbab akwai abubuwa uku as-sabab al musabbab wal musabbib mun gane sababi da abinda ake sababawa da abinda da kuma mai sababawa shine Allah shi halici sababi da musabbab sababin kuma shine abinda Allah madaukake ce sai an yi shi a samu kaza ka'ida ce in kai kaza ka samu kaza to kaga ba za ka tsallake ka sarar za ka samu kaza din nan ba tare da ka aikata kaza ba shi yasa a wurare da yawa yake cewa biman kuntum ta'malu ake kiran ba'un nan ba'un me sababiyya sababi shi ma'ana saboda sababin aikin da kuka aikata amma asalin shiga aljannar rahamar Allah ce yake ba wa mutum dama ya shiga aljanna domin in muka fassara cewa aikin ka ne ke shigar da kai aljanna to akwai bukatar a zo a yi lissafin keke da keke ko aikin da kai wa Allah shi ya kai girman da ya cancanci ni'imomin da ya maka sai ya zama kamar zaka saya ne in ka ce aikin ka ne zai shiga da kai aljanna kamar zaka sai aljannan ne da wannan aikin da ka aikata kun fahimci abin shi yasa dama wannan hadisin fa'ida ka fahimce shi shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi cewa sai da rahaman nan domin duk abin da muke aikatawa bai kai wato dan hinken nan na abinda Allah madaukaki ya mana ni'ima ba idan zaka dauki ni'imar ido da Allah ya baka kana gani ga makaho yana yawo baya gani sai da jagora sai da sanda in ka dubi ni'imar ji zaka zauna kana jin karatu wani yana can bai zo ba saboda ba zai iya fahimtar komai ba in ka dubi ni'imar kafa zaka taka kaje inda kake so wani yana zaune a gida ya kamata kai tunanin me na baiwa Allah ya yi min wannan ni'imar ba saboda wannan aikin da kake bane zaka ga cewa muna saban Allah amma Allah ne ya mana wannan abubuwa ashe kenan aikin mu ba shi zai saya mana wannan rahamar ta Allah ba shigar mu aljanna rahama ce bata zai duba ne kawai yayi mana shi yasa yake tinninka mana aiki in kai daya a baka ladan aiki 10 in wani gun kuma idan kai a baka 700 aininka maka sama da haka wani ma ba shi da lissafi sai lissafin Allah subhanahu wataala duk wannan ba saboda cewa aikin shine ke muqabilin abinda Allah zai bamu ba amma mahdhur rahmar Allah ce subhanahu wataala in yaga dama ya bamu in yaga dama kuma ya hana amma kuma Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin duk wanda yazo da sababin nan inda ya cika sharadin sa to zai karba kuma zai bashi ka fahimci wannan yawa idan bai so ba a nan duniyar sai iya jefa maka wata musibar da zaka yi hasaran wannan sababin ba za a karba ba amma ba dai ka zo ran tashin alkiyama ga sababin da sharadin sa kuma a ce ba za a baka ladan sa ba haka Allah zai ba mun gane wannan don haka duk komai yana ga rahmar Allah zaka iya aikin ka gama komai sai dab da zaka mutu sai mutun ya ridda shikenan kaga ina mai ba zancen aikin da zaka yi tutiya da shi ridda ta rusa duk abin da ka aikata Allah madaukake ya tabbatar da mu akan addinin sa. Don haka mu fahimci waɗannan ka'idojin yadda suke. Allah subhanahu wataala ya samu kowanne abu sababi in kai aiki da sababin nan zaka samu al-musabbab shine ladan sa. Shine wato shiga aljanna ko rahmar Allah. Yawa shi kuma shi ya sababa wannan ya sababa wancan. Shine al-musabbib ismu fa'il. Wancan kuma al-musabbab ismu maf'ul da fata an fahimta to shine sai yake cewa la yanbaghi lahu an ya'tamida alaiha kada ya dogara ga su wala yu'awwila alaiha kada ya dora nauyin sa kada ya dora wato duk tunanin sa da karfin zuciyar sa akai bal yarju rahmata rabbih abinda dai shine yayi fatan rahmar ubangiji wa yarju qabula a'malihi ya kuma yi fatan Allah ya karbi ayyukansa wa maghfirata dhunubihi ya kuma yi fatan a gafarta masa zanubansa wa satra uyubihi da kuma a sitirce masa aibobinsa yanzu idan mutum koda ya ce yayi aiki kuma ba zai ce bashi da zanubi ba don ba ma'asumi bane ina yake da tabbacin za a gafarta masa zanubansa kaga idan ya je ga Allah subhanahu wata'ala ya zama ya tsira da daga shirka yana da tauhidi kaga me yake sa rai kuma zanuban nan Allah ya gafarta masa su to sanin an gafarta maka dama sai an je gaban Allah subhanahu wata'ala cewa ka san an gafarta maka sai idan ka tuba waɗanda baka tuba ba ka mutu kana kansu kaga baka san an gafarta maka ba sai ka je gaban Allah subhanahu wata'ala a tabbatar maka su in ya so ya gafarta maka to kaga ko wanda bai samu nasarar an gafarta masa ba me mako masa zai hadu da azaba koda daga baya zai zo ya shiga aljanna dukhulan ma'aliyan tunda ya rasa dukhulan awwaliyan ai mun san wannan yawa to amma duk da haka ga ya sha azaba to Allah ya tsare mu don haka mutun yayi fatan ya sa ran Allah madauki gafarta masa zunubansa ya kuma suturce masa aibinsa wallahi babu rahamar da take a gafarta maka zunubi kuma a suturce maka aibi babu dan adam a cikin mu wanda bashi da wani aibi kowa nan yana da wani abu da yayi da a duk duniya ba wanda yake so ya sani haka ne ko ba haka ba ko matarka baka so ta sani dan akwai abubuwa da yawa da kuke boye musu to akwai wani abin da duk wanda yafi ka kusa da kai yafi ka san ka baka san ya san wannan abu Allah madaukaki kuma ya sani ya san lokacin da kai ran tashin kiyama ran da aka go hisabi dama yana daga cikin manyan abubuwan rahama da suke bayyana na Allah subhanahu wataala da Allah subhanahu wataala idan ya so rahamar bawa zai kira shi fayadau alaihi kanafahu ya dora masa suturarsa da inuwarsa kamar da malamin suka fassara wannan kanafahu ya zama cewa babu wani bawa a filin kiyaman nan da yake kallon wannan mutumin da kuma irin ganawa da suke da ubangiji sai Allah ya tambaye shi yace ya nuna masa yace hadhihi dhunubuka waɗannan zanubanka ne ga su kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai ne kuka hadu da wane kuka kaza kai ka buye da kai da wane ko da wance kuka kaza Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna masa sai yace to waɗannan abubuwan na suturta maka a duniya ba wanda ya sani a yau kuma zan suturta maka su in gafarta maka su sai a ce mutum ya shiga aljanna kun ga wannan wace irin rahama ce rahama ce baka cewa wannan wani aiki ne ka aikata shi yasa Allah ya maka wannan jinkan aikin naka an baka sakamakon sa yana can kai kaza kai sallah ta ce ka kai jihadi kai me to amma fa ka zo da zunubi kaga idan da zunubi me zai tsere da kai in ba rahamar Allah ba subhanahu wataala to Allah ya yi mana rahama sai ce wali hadha qala don haka ne man Allah subhanahu wataala yake cewa wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wataala mai gafara ne ai liman taba taubatan nasuhan wanda duk ya tuba tuba na gaske tsarkakakke to Allah madauki zai gafarta masa rahimun kuma mai jin kai ne shi wasi'at rahmatuhu kulla shay'in rahamarsa ta yalwace kowanne abu ma'ana babu abinda rahamarsa ba ta hau kansa ba wa amma juduhu wa ihsanuhu kulla hayyin hakanan kuma kyautayin Allah da kyautata wato kyautar Allah da kyautayinsa da kyautatawarsa sun game kuma kowanne abu mai rai duk abu mai rai Allah madauki yayi masa kyauta Allah yayi masa ihsani to yace wa fi hadha dalilun ala anna man qama bi hadhihi al'amal al-madhkura a wannan akwai dalili na cewa duk mutumin da ya aikata waɗannan ayyuka da aka ambata hasalallahu maghfiratullahi wannan ayar ta nuna mana tunda Allah subhanahu wataala da ya gama fadin waɗanda suka yi aikin kuma na alheri sai yace ulaika yarjuna rahmatullah sai yace wallahu ghafurur rahim mallan sa'idi sai ya hango wani abu can mai zulfi yace ashe wannan ya nuna mana waɗanda suka yi waɗannan ayyuka da imani da hijira da jihadi to Allah madaukaki zai kankare musu zanubansu saboda wannan aikin da suka aikata kun gane abin da ke nufi ai akwai ka'ida sananniya a gun malaman tauhidi da suke karantar da mu cewa ƙarshen ayoyin alkur'ani baki ɗaya sunayen da Allah subhanahu wata'ala yake kawowa ya kare bayanin sa da su a kowace aya to suna da alaka da wannan ayar da aka yi magana akai mun sha magana akan wannan ko idan ya fadi magana akan rahama ya kare ta da maganar rahama yayi magana akan zunubi ya kare ta da cewa za a gafarta shi yasa har malamai suka tattauna akan wannan ayar galibi akan zo da wallahu ghafurur rahim ne bayan an yi maganar laifuka wanda suka yi laifi kaza wanda suka yi laifi kaza sai kuma Allah ya ce wallahu ghafurur rahim sai a fahimci cewa Allah ya gafarta musu illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim da ake zancen masu yuharibuna Allah wa rasuluhu wa yas'una fil ardi fasada ko dai ba mu wannan labarin ya fadi ga yadda za a yi da su sai kuma ya ce sai waɗanda suka tuba kafin ka haɗu da su sai ce Allah subhanahu wataala kuma mai gafara ne kamar ya ce to waɗannan an gafarta musu shine malamai suka ce hikimar ambaton gafara a wannan wurin bayan kuwa aikin alheri aka faɗa ba zunubi ba dan ya nuna cewa Allah subhanahu wataala yana ba mu labari cewa mutum ko aikin kirki ya aikata to yakan samu tafriti a ciki wani lokacin yayi wani sakaci bai iya kammala aikin yadda ake so ba amma dai yayi yana da wata tawaya ta wajen girman ikhlasi ai kun san yana bambanta aikin mutum kuma da sakamakon da Allah madauki zai bashi malami suna cewa yana girma gurgudan ikhlasin ka yana raguwa gurgudan karancin ikhlasi amma dai sai da ikhlasin sai da kuma mutaba'a sannan a karba to amma ai ikhlasin wani yafi wani to wanda zai aiki ai a cikin misali yanzu ka duba waɗanda suka yi imani da suka yi hijira suka kuma yi jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su niyoyin su iri ɗaya ne ikhlasin su iri ɗaya to wanda akwai wata tawaya a cikin nasa ikhlasin ko makamancin wannan to Allah madaukaki sai ya cika musu ya gafarta musu abinda suka yi tawayan nan shine hikimar afadi wallahu ghafurur rahim bayan waɗannan wato ayoyi in mun fahimta insha Allah to shine abinda wasu daga cikin malamai suka ambata sai yake cewa fi hadha dalil ala anna man qama bi hadhihi al-a'mal al-madhkura hasala lahu maghfiratullah idhil hasanatu yudhhibna sayyi'at domin kuwa kyawawan ayyuka in mutun ya aikata su suna kankare zanubai wannan kuma ta wata mahangar ma daban koda ba wancan maganar samun wato tawaya da tafriti a aikin kirkin ba ya zama ita ce hikimar ba umuman kawai mutun ya kalli ayar bayan an faɗi waɗannan ayyukan alama ce ashe cewa wannan ayyukan suna kankare zunubai tannan sa addishi kuma ya hango nasa ina fata mun gane abin da ke nufi akan wannan ayoyi da makamantansu malamai suke cewa Allah subhanahu wataala yakan kankarewa mutum zunubai koda ma manya ne mashhurin kauli a gun malamai ai ana faɗin cewa Allah subhanahu wataala yana kankarewa mutum zunubai manya ai yana kankarewa mutum kananan zunubai ne ta hanyar kyawawan ayyuka amma su manyan zunubai sai an tuba a wannan ya shahara abu mutane in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi in kun ne sanci manya-manyan abubuwan da aka hana muku dan mun tabbata akwai zunubai sun kasu kashi biyu akwai kaba'ir akwai kuma sada'ir wannan mai magana akan sa wannan darasi biyu da suka gabata to duk da haka shin ana nufin wannan ayar tana nufin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya yana nufin kenan idan mutum ya yi manyan laifuka ba a kankare su kwata-kwata malamai suka ce a'a wasu daga cikin malamai kenan suka ce a'a hatta manya-manyan zunubai kyawawan ayyuka suna tafi da su domin lafazin sayyi'at lafazi ne shi ma'am ya kunshi kaba'ir ya kunshi saga'ir kuma sannan irin waɗannan umumin alfaz din misali hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda yayi ya sama ramadan a wata riwaya qama ramadan a wata riwaya wanda ya azumci watan ramadan yana mai imani yana mai sa ran Allah zai bashi lada Allah zai gafarta masa zunubansa da suka gabata yayi amfani da lafazin ma taqaddama abinda ya gabata ma din nan lafazi ne am ya kunshi manya da kuma kanana na shage mana wannan akwai maganar ibnu timiya mai kyau akan wannan aminhaji sunna da Allah zamu zo kansa a cikin darussa mun aminhaji sunna da ya kawo irin waɗannan manya-manyan ayyukan da sahabbai suka aikata da suka cancanci ko suna da kaba'irin zunubai a ce an kama wani yayi zalunci wani yayi sata wani yayi kaza wani yayi kaza to waɗannan abubuwan duk da hijiran nan da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imanin nan da suka riga kowa da hijirar da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jihadin da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kankare duk waɗancan abubuwa din da suka yi a baya da wanda kuma za su yi ma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk Allah madaukaki ya kankare su musamman sabiqiyya zuwa musuluncin nan da yaban da Allah madaukaki ya musu Allah baya yaban mutun daga baya kuma ya lalace ya zama tababbe wanda zai kafirta Allah subhanahu wataala ba wannan yake ba don haka dai a takeice waɗannan ayoyi sun tabbatar mana cewa mutumin da ya aikata waɗannan ayyuka na ƙwarai to insha Allah Allah zai gafarta masa zunubansa Allah ya sa mu dace banda wannan sai yake cewa innal hasanati yuzhibun sayyi'ati wannan juz'i ne na wata aya ko a suratu hud lalle kyawawan ayyuka suna tafi da munana daga cikin sabubban saukar da wannan aya wata rana wani daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama wata rana yana tafiya sai ya hadu da wata mata ba tasa ba sai ya rungume ta ya sumbace ta kawai to shine yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi fa ga abin da ya aikata ga abin da ya aikata kuma abin yayi masa girma kun ga wannan shi kansa zuwan ayi wannan ai imani ne wanda ba shi da imani shi zai buya yawa sai yazo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru bai ce komai ba sai da aka tashi aka yi sallah da har mutane sun tattauna dan me zaka yi kaza kai yanzu ka zo kai irin wannan daga baya da aka gama sallah an idar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa yace kai ban Allah ne ina wanda yazo da tambayar ne shi gani yace kai sallah tare da mu yace eh to shine sai yake cewa to innal hasanati yudhibna sayyi'at wannan sallar da kai ba hasana bace ai abu ne mai kyau ko to ta kankare wancan abin da ka aikata yau don haka ashe kenan kyawawan ayyuka mu rika guzurin su sosai in kana guzurin ayyuka masu kyau baka san irin zunuban da Allah madauki zai kankare maka ba yau kuma zunuban nan gashi nan kullun a cikin su muke mu muka fi buƙatar musamman mu masu wannan zamani waɗanda suke rayuwa a wannan zamani na fitina 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 mai yawa mu muka fi kowa cancantar a ce wallahi ayyukanmu masu kyau sun rinjaye miyagun ayyukanmu mu yawaita su mu yawaita na filfilin nan da kusantar ubangiji Allah subhanahu wataala zai tallafa mana yayi mana rahama ya kankare mana abubuwan da kullun sai mun loda kuma sai mun loda Allah ya mana gafara to sai ce wa hasalat lahu rahmatullah kuma rahmar Allah za ta samu gare shi muddin yayi waɗancan ayyuka yace wa idha hasalat lahu almaghfiratu in dafa'at anhu uqubatud dunya wal akhirah idan kuwa gafara ta samu ga mutum to uquba ta duniya da ta lahira duk sai ta kawo daga mutum Allah ya kawo da ita allati hiya atharuz zunubi wanda sune alamu ko tasirin zunubi allati qad ghufirat wadanda aka gafarta wadmahallat kuma suka ruguje suka rushe ko wadmahallat atharuha ma'ana ghufirat wadmahallat atharuha domin idan mutum yayi zunubi aka gafarta masa to tafirin wannan zunubin ba zai same shi ba ai akwai zunubai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana ana ganin tafirin su hatta a nan duniya ko mun sha jin wannan idan mutum misali kwanan nan ma na ba mu wannan misali zunubin da yake da alaka da munana wa iyaye da rashin kyautata ma iyaye da rashin taimakon iyaye daga cikin tasirin sa da ake gani a nan duniya shine kai ma Allah ya baka dan da zai maka irin abin da kai wa babanka kamata dini to dan ko yawa wal jazaa'u min jinsi al amal haka nan daga cikin irin ayyuka munana da ake ganin sakamakon su a duniya akwai zinace zinace wanda yayi da yar wani Allah zai bashi yar da shi ma za a yi da yarsa idan kaskanci ne ka sa wa gidan wani to sai Allah sa kaskanci a gidanka kai ma ai mun fahimci wannan to wannan sakamakon ai tasiri irin waɗannan abubuwan ai tasiri ne na zunubi to idan aka gafarta wa mutum to wannan tasirin ba a samun sa ka fahimci abin idan mutum yayi irin wannan laifin to in ya tuba ya tuba ya tuba to Allah madaukaki na hana wannan tasirin da ke faruwa a duniya da zai faru kuma a lahira akan hana shi ba zai sami dan uwan nasa ba zai sami dangin nasa ba zai sami wani dansa ba mun fahimci abin saboda me Allah ya gafarta kaga ko idan Allah ya gafarta maka kuma sannan yayi ukuba ga jinsinka ga danka ko wani naka saboda wancan zunubin kaga abin kamar ba a gafarta din ba to shine abin da yake nufi shine allati qad ghufirat wadmahallat atharuha yace wa idha hasalat lahu ar-rahmatu in Allah yaji kan mutun rahama ta same shi hasala ala kulli khairin fi dunya wal akhirah zai sami kowanne alheri a duniya da lahira bal kai yace ba ma wannan kawai ba a'maluhum al-madhkura min rahmatillahi bihim, su kansu wannan aikin da suka yi mutum Allah ya bashi gamdakatar din ya zama mai imani, Allah ya bashi gamdakatar din ya zama yayin hijira, Allah ya bashi gamdakatar din yin jihadi, wannan ayyukan da suka yi su kansu da me suka yi da kashin kansu ko da tawfiki, ai wasu sun rasa ba a basu damar su yi wannan imanin ba, wasu sun rasa ba a basu damar su yi hijira ba, wasu sun rasa ba samu damar yin jihadi ba, hakanan duk aikin alherin da kake aikatawa ka samu damar aikatawa ne saboda tawfikin da Allah ya baka, Allah ne yake yassare maka bayan ya rubuta a kaddara cewa zaka yi aikin alheri kaza, to kuma sai ya baka dama domin shine sarki ba kai ne sarki ba, shike da iko a duniya, ba abin da zai gudana sai abin da yaso, ba zaka yi tasarrufi ba sai gurgudan san Allah, don haka min haifu ta hanyar abin nan irada sakauniya sai ya yassare maka ka aikata wannan, ta hanyar irada sakauniya haka in sabo ne sai ya yassare maka kai wancan, ba irada shar'iyya ba, irada shar'iyya sai dai ya yassare maka yin aikin alheri banda aikin sharri, yawa to kaga ashe kenan duka abin da mutun ya aikata ma na alheri duk a cikin rahmar Allah subhanahu wataala take, sai ce falaula tawfiquhu iyahum lam yuriduha, ba dan gamdakatar din da Allah ya yi musu ba da ba su nufi waɗannan ayyukan alherin ba masu aikata, da mutum bai aikata komai ba, da Allah bai so ba da baka zo gun karatun nan ba yau, da Allah bai so ba da baka yi sallar la'asar ba, da bai so ba da baka zama cikin mu'mini ba, da bai so ba da akwai abubuwa da dama da ba dan nufin sa ba da ka zauna cikin hasara, ashe ya baka tawfiqin ma kai ita ma wata rahama ce, da haka ulaika yarjuna rahmatullah din nan tayi aiki hatta akan damar kai aikin ba wai kawai ka samu rahmar Allah a aljanna shi kadai ba, yawa to shine yake cewa walaula iqdaruhum alaiha, ba dan ba su iko su yi aikin ba shine iqdar, Allah shine alqadir, in aka ce aqdara fulanan Allah madaukaki ya baiwa wani iko shine manan aqdara fulanan, ya bashi iko ya aikata, walaula iqdaruhum alaiha, ba dan Allah ya ba su ikon su yi ba, lam yaqdiru alaiha, da ba za su samu ikon yi ba, wani yana so ya kasa yi Allah bai bashi damar yi ba, sai ce walaula ihsanuhu, ba dan kyautatawar Allah ba, lam yutimmaha wa yaqbalha minhu, da Allah bai cika musu wannan aikin ba da kuma bai karba ba, amma kyautatawarsa ce kuka yi ya karba ya cika muku aikin, sai ne malam yace falahul fadlu awwalan wa akhiran, kai wato falalar Allah, falala gaba ɗayanta ta Allah ce farko da ƙarshe, wajibi a shi mu gode masa, mu gode masa akan ya samu musulmi, mu gode masa akan ya bamu damar aikin kirki, mu gode masa kuma akan sakamakon da zai bamu ran tashin alkiyama, sai ce wa huwa allazi manna, shine wanda ya mana baiwa, bis sababi wal musabbabi, shine ya mana baiwa da sababin, sababin shine me aikin da muka aikata, wal musabbabi da kuma rahamar da kuma shiga aljanna din duk Allah madaukaki shine yayi mana wannan, to wannan abin da ya faɗa a wannan ayar kenan, mu karanta abubuwan da suke da alaka yanzu insha Allah na fa'idoji da malamai suka ambata dangane da wannan wato aya, na farko dangane da rahamar Allah da yake faɗi zan kyale abubuwan da suka shafi nahau, ba kasu ci mana lokaci, muhimmancin su kuma ba yawa ne sosai ba ga kowa da kowa, sai ga waɗanda wannan abun ya dame su kuma suke fahimtar sa, rahmar Allah subhanahu wataala da yake fadi ulaika yarjuna rahmatullah, rahma tana zuwa a Qur'ani da ma'ana biyu, ma'anar farko ita ce siffar Allah subhanahu wataala ta rahama, ko ya yadda da wannan ko ar-rahman ar-rahim, yana akwai tabbatar da sifar me rahama ga Allah madaukaki, ashe Allah yattasifu bi sifati rahmati, abu na biyu rahamar Allah akwai inda take zuwa ko a Qur'ani ko a hadisi ana nufin atharir rahmatillahi, tasirin rahamar Allah, abinda rahamar Allah ke hukunta a samu, misali ruwan sama bayan Allah madaukaki ya bamu labarin zubo da shi a suratul Rum, sai ce fanzur kaifa ko fanzur ila athari rahmatillahi, ko ku duba zuwa ga tasirin rahamar Allah subhanahu wataala, ashe ruwan sama rahama ce daga Allah, in mun dubi tasiri ake nufi, rahama ce daga Allah in mun dubi kuma sifar Allah ce mai rahama wadda ta hukunta a zubo mana da shi, kuma sannan a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana, yana Allah madaukaki yana cewa aljanna anti rahmati biki arhamu man asha'u, ke rahama ta ce, haka ya ga aljanna, ke rahama ta ce da ke nake jin kan wanda naso wanda bai fahimci tauhidi sosai ba ko harkar tauhidin asma'i wa sifat a wannan babin sai ce ah to aljanna makhluqa ce ko kuwa ghairu makhluqa aljanna me ce makhluqa ce ko ba ghairu makhluqa makhluqa ce me ma'anar makhluqa abinda ba Allah ba Allah ne halitta aljanna ai ba Allah ba ce don haka Allah ya ce anti rahmati ke ce rahmata in aka ce siffar Allah ita ake nufi da rahma anan a ce kenan aljanna ita ce siffar rahma ta Allah ta zama bangare na zatin Allah kenan kaga ba haka bane shi sa malamai suka ce dole ka fahimci wannan abinda ake nufi asar ce na rahmar Allah don haka rahma ta ci fil kitabi wa fis sunna tutlaqu ala sifati nafsiha wa tutlaqu ala athari sifati ina jin ku gane yanzu ma'ana ana amfani da wannan kalma ta rahama ana nufin ita kanta ainihin rahamar Allah ana nufin kuma wato asarin da tasirin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake a wannan wuri mun yi magana akan wannan ta kalma ta ghafurun rahim daga cikin fa'idoji da zamu ji malamai suna cewa akwai fadilatul imani wal hijra falalar imani da hijra kun ga Allah madauki cewa yayin innal ladhina amanu sai ce wal ladhina hajaru amma wajen jahadu fi sabilillahi alladhina jahadu fi sabilillahi ba a maimaita silatu asil abinan harfin ismul mausul ba kun gane sai ce innal ladhina amanu wal ladhina hajaru sai malamin suka ce wannan ya nuna mana falalar imani da hijira na biyu kuma cewa jihadi bai kai hijira girma ba a musulunci jihadi yana da darajarsa to amma bai kai hijira ba don me domin ba a maimaita masa wallazina dinnan ba da za ta nuna ya zama hukuncin siffofin masu samun sakamako iri ɗaya bane cewa aka innal ladhina amanu wa hajaru innal ladhina amanu wallazina hajaru lalle waɗanda suka yi imani da kuma waɗanda suka yi hijira sai kuma aka ce wajahadu fi sabilillah sai zama wajahadu fi sabilillah aqafi ne akan hajaru waɗanda suka yi hijira ne suka yi jihadi ashe kenan da imani da jihadi sama suke da imani da hijira sama suke da wato martabar jihadi wannan dai yana cikin dai abubuwa na lungun qur'ani da malami suka ambata kuma istinbati ne latif wasu za su iya sabawa hakan amma dai fahimta ce kuma يدل عليها دليل نأكو مراعاة الإخلاص في الهجرة والجهاد الهجرة ده جهادي للي سيأنسى من إخلاصي سيأنسى من إخلاصي دومن دكال سوسنا سأنزو مسو أنقلفين إنسى ده لفظ في سبيل الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا توكاغا هاجروا وجاهدوا fi sabilillah domin hajaru ba zai yi ba don Allah ba in mutun yayi hijira ba don Allah ba zai samu ladan agun Allah ba dole sai hijirarsa ta zama don Allah wanda ya bar garin su ya tafi wani gari in ba don Allah bane akwai ikhlasi babu ikhlasi haka nan wanda ya fita jihadi aka yi kiran jihadi a tafi ya fita aka tafi tare da shi idan a zuciyarsa neman ganima ne zai samu lada ba zai samu ba ashe sharadin su sai an samu ikhlasi kamar yadda kowanne aiki ma sharadin sa sai an samu ikhlasi abu na hudu daga cikin fa'idoji malamai suke cewa la yakunu al-insanu la yanbaghi an yakuna al-insanu jaziman bi qabuli amalihi bai kamata mutum ya yanke kat cewa za a karba aikin sa ba wannan aya ta nuna mana an yi imani an yi hijira an yi jihadi amma an ce ana fatan rahmar Allah ashe ba qat'an bane mun gane abin ko duk aikin da kai mai kyau to ka sa ran Allah zai baka lada amma karka yanke cewa tabbas sai Allah ya biya ni domin la'alla akwai sababi da zai hana a baka ladan na kuskure da kai a aikin baka cika sharadin sa ba ko ma baka yi dan Allah ba kuma kila kai baka ma fahimci wannan abun ba mun fahimci wannan don haka kaga ashe kenan wanda zai zo yana alfahari ga Allah subhanahu wataala yana ganin ya bautawa Allah wai bauta da yawa shi yanzu ma har sai wai yana bin Allah bashi wannan kalmar akwai mummunan rashin ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala mutum wai ya ce shi ya yi istighfari kullun zai miliyan daya ko dubu kaza ya ce su yanzu ai wai sai dai su bi Allah bashi amma sun bauta masa matukar bauta wannan duk mai fadin wannan bai san Allah ba yawa min ajhali khalqillah duk da cewa yana da'awar shi arifi ne yana shi mai sanin Allah ne to amma wannan kimmar jahilcin mutum bai san Allah ba kenan yace yana bin Allah bashi akan ya aikata wani abu duk aikin ka sai da fatan rahmar Allah subhanahu wataala in an ga yawa sahabbai da suka yi imani da annabi tare da shi suka yi hijira tare da shi suka yi jihadi tare da shi wa istighfarin ka kuma na me su ba su yi zunubi irin naka ba kai da zunubi da wasu abubuwan ma na laifi duk ka halatta ma ka ce ba laifi ai ina Allah ma zai gafarta ma wanda ya halatta abin da yake ya haramta shi Allah sauke to shine sai yake cewa banda wannan kuma daga cikin fa'idoji isbatu ismai al-ghafurur rahim tabbatar da sunayen Allah al-ghafur da kuma ar-rahim hakanan kuma akwai kamalu rahmatillahi tabaraka wa ta'ala Allah madaukaki rahamarsa ga halitta kamalalliya ce don haka Allah subhanahu wa ta'ala idan muka lura yana da ni'imomi malamai sun ce yana da ni'imomi guda uku da ya maka akan aikin da ka aikata kun ga nan fa ba wai ni'imomi akan kai zunubi an gafarta maka ba a'a shi aikin alherin da kake tuciyar kake jin cewa za a saka maka da shi to sai da Allah ya maka ni'imomi guda uku a cikin sa duk aikin da ka aikata ni'imar farko cewa Allah madaukaki ya bayyana maka cewa a cikin ayyuka akwai mai kyau akwai mara kyau ta hanyar wahayi wahayi aka aiko ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallama ya bayyana maka ga aikin kirki ga aikin banza da baka samu wannan wahayin da yazo ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka bambance aikin kirki daga aikin banza ba da baka yi aikin kirkin ba ballantana har ka nemi a saka maka ni'ima ce wannan ko ba ni'ima ba yawa ni'ima ta biyu tawfiqin da ya baka ka aikata aikin domin ya bar wasu ba su aikata ba wannan mun fade shi ko shi kansa wannan ni'ima ce ni'ima ta uku ya baka sakamako ya baka lada akan aikin ran tashin alkiyama wannan ita ma ni'ima ce to duk wannan suna cikin rahamar Allah subhanahu wataala wanda ba abu ne da zaka yi masa alfahari akai kai ba kuma sannan abu ne da zaka yi fatan sa Allah subhanahu wataala ya baka shi domin baka da tabbacin cewa duk abin da kai Allah subhanahu wataala ya karba to muna fata Allah madauki ya sa mu dace duk ayyukan da muke aikatawa da wanda zamu aikata muna roƙon Allah madaukaki kada mu hasara su Allah ya sa mana su a mizani Allah ya karbe su duk abin da zai lalata mana su Allah ya nabbaha mu gane shi mu kaurace masa har mu aikata shi yadda Allah yake so yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kuma Allah ya ba mu sakamakon ya ba mu dawamin tawfiki zuwa ga aikin alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace musamman a wannan wata mai alfarma wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka